Taron wanda ke gudana a ƙarƙashin gidauniyar shahararren ɗan kasuwar Lantoni Elumelu an shirya shi ne ya zama na sharan fage na taron bunƙasa tattalin arziki da samar da aikin yi a nahiyar Afirka wanda za a gudanar a birnin Nairobi, Kenya a wannan wata da muke ciki. Taron da kuma zai samu halartar shugaban Amurka Barack Obama da kuma wasu shugabannin Afirka da 'yan kasuwa da dama. Malta wannan taro su 1,000 an zaɓo su ne daga jerin masu neman halartar wannan taro su 20,000 daga ƙasashen Afirka 51. Kuma tuni gidauniyar ta Tony Elumelu ta kafa wata gidauniyar samar da jari ta dala Amurka miliyan 100 domin tallafa wannan shiri na samar da aikin yi ga matasa domin dogaro da kai da kuma kishin Afirka. Kemayo Biraya wani matashi ne daga ƙasar Uganda wanda kuma ya shaida mini alfanun wannan taro gare su.
I'm an agro processing engineer by profession, and I'm planning to start production of milk from soybeans, given that soybeans don't have cholesterol, no hormones, better fat, healthier fat.
Da farko yace ni engineer sarrafa ne, kuma ina fatan kafa kamfanin sarrafa madaran soya beans ko kuma waken soya bisa la'akari ga ingancin sa ga lafiyar jiki. Kuma fatan wannan taro shine samun karfin gwiwa da taimako daga manyan 'yan kasuwan Afirka. Dan Juma Muhammad Yelwa ya fito ne daga jihar Kebbi kuma ya shaida mani irin kwarin gwiwar da yake da shi dangane da wannan taro.
Wannan taro na 'yan kasuwa ne masu tasowa wanda yake shi ta ne Elumelu yake son ya tayar na Afirka gaba daya, ba ma Najeriya ba kawai, wanda yake an ɗauki akalla wurin mutum 1,000 daga duka kasashen Afirka su ne aka kira wanda ake ana taron nan domin a ƙara ma juna ilimi kuma a ƙara tattaunawa da za a ƙara fara da kasuwanci a nan ƙasashen Afirka da kuma nan Najeriya.
Horon da mahalarta wannan taro za su samu dai ya haɗa da ɓangarorin aikin noma da ilimi da ɗinke-ɗinke da kuma fannin sadarwar kwamfuta. Babangiji Brown, murya Amurka daga Ota, jihar Ogun, Najeriya.
Kashe su ta hanya mai kyau.